sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 11 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Wasu hotunan tauraron dan Adam da ke nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Russia da ke Crimea. Su haddasa hasashen cewa da UK tana da ƙarfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Rwanda. Wuri na ƙarshe na ziyarar wasu ƙasashen Afrika inda yake bayyana sabon kudirin Washington na daukar ƙasashen yankin Sahara na Afrika a zama abokan hulɗa na bai daya. ‘Yan sanda sun kai samami a gidan shugaban ƙasar Peru Pedro Castillo a wani binciken ayyukan cin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa wadda lauyansa ya ce ta miƙa kanta ga hukumomi.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu za a ji cewa kwanaki kaɗan da sakin Sadiq Anko Abdullahi, ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Anko Abdullahi, wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin farfesan a mahaifarsa ta Yakawada da ke ƙaramar hukumar Giwa jihar Kaduna.
Kuma suka samu nasara suka fasa gidan suka ɗauki matar shi guda ɗaya da 'ya'yanta guda hudu. Akwai wani yaro.
Za kuma a ji cewa hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na rediyo da talabijin na kasar Amurka a Najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya. A duk ranar Alhamis muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wadda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. Hotunan tauraron dan Adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Russia da ke Crimea sakamakon wani hari da aka kai 'yan kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta UK tana da ƙarfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma kan iya sauya fasalin yakin. Hotunan da wani kamfanin tauraron dan Adam mai zaman kansa wato Planet Labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna da aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Russia na Saki. Sansanin da ke gabar tekun kudu maso yammacin Crimea ya fuskanci mummunar barna inda ake iya gano gawarwakin jiragen yaki akalla takwas da suka kone kurmus a sansanin. Russia ta musanta kone jiragenta inda ta ce fashewar da aka gani a sansanin a ranar Talata wani hatsari ne ya faru. Ukraine bata fito fili ta dauki alhakin kai harin ba ko kuma bayyana yadda aka kaddamar da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Rwanda. Wuri na ƙarshe na ziyarar wasu ƙasashen Afrika inda yake bayyana sabon kudirin Washington na daukar ƙasashen yankin Sahara na Afrika a zama abokan hulɗa na bai daya. Blinken ya ziyarci Rwanda a daidai sa'ar da yankin yake cikin mawuyacin hali a yayin da ƙaramar ƙasar da ke yankin tsakiyar Afrika take fama da sabani da babbar makwabciyarta kasar Congo bisa zargin cewa gwamnatocin kasashen biyu na karfafawa 'yan tawayen da ke kalubalantar junansu. A wani taron tattaunawa da shugaban Rwanda Paul Kagame a yau Alhamis ana sa ran Blinken ya tabo batun kokarin kashe wutar rikicin. Rwanda ta yi watsi da wani sabon rahoton kwararru na Majalisar Dinkin Duniya da ke cewa suna da kwakwaran shaidar cewa dakarun kasar Rwanda suna gudanar da ayyuka a gabashin Congo domin karfafawa rundunar 'yan tawayen M23. Mayakan sa-kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken sojin India da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kansa a yau Alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayar wuta da ta biyo baya.
Nan ba da jimawa ba Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwanaki kaɗan da sakin Sadiq Anko Abdullahi ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban ƙungiyar dattawan na arewacin Najeriya Farfesa Anko Abdullahi, wasu 'yan bindiga sun sake sace wasu dangin farfesa a mahaifarsa ta Yakawada da ke ƙaramar hukumar Giwan jihar Kaduna. Wakilinmu Isa Lawal Ikara yana ɗauke da ƙarin bayani.
A daren Talatar da ta wuce ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin Yakawada da ke ƙaramar hukumar Giwa inda suka sace mutane 9 sannan kuma suka harbo su mutane 3 da har ma daga baya daya ya rasu kamar dai yadda daya daga cikin al'umar yankin ya tabbatar.
Sai karin jiya da dare yan fashi sun shiga garin Yakawa da misalin ƙarfi 11 zuwa 12 na dare. Akwai masu patrol kuma suka samu nasarar ne tunda sun je da mugayen makamai suka fasa su. Kuma ba inda suka nufashi gidan sarkin Yakawa da sun dauki kusan awa 2 suna kokarin fasa gidan. Kuma suka samu nasara suka fasa gidan suka dauki matar shi guda 1 da ƴaƴanta guda 4. Akwai wani yaro kuma makocin shi sarkin Yakawa da ne suka shiga gidan shi suka kwashe mai mata 2 da ƴaƴa 2. Kuma suka zo suka harbi wa'insu mutum 2 suna asibiti yanzu magana nan da ake ki ɗaya ma yaro a cikin mutum 3 da aka harba 2 na asibiti shine gaskiyan abin da ya faru
su waye a ciki ce da alaka da Professor Ango Abdullahi
dukkan wa'inda abin ya shafa suna da alaka da Professor Ango Abdullahi dan shi sarkin Yakawa da wan Ango Abdullahi ya haife shi magajin rahi mahaifin Lawal Sama'ila shi sarkin Yakawa da wan Lawal Sama'ila Yakawa da ne
yanzu mutum nawa kina
yanzu mutum 9 ne ke hannun su a daji an kashe mutum 1 mutum 2 na asibiti
kafin sace waɗannan mutane dai sai da ƴan sa kai suka dauki lokaci na yunkurin ganin sun dakile harin ƴan bindigan a yankin Yakawa da sai dai kuma hakan bai nasara ba kamar inda ɗaya daga cikin ƴan sa kan da aka yi artabu da su ya shaidawa muryar Amurka
gaskiya al'amari su wannan mutane already gaskiya al'amari sun fi karfin mu ne
sun fi kuma makamai ko yawa
a sun fi makamai wallahi sun fi makamai
amma lokacin da suka zo kun gansu
gaskiya al'amari sun mamu mutane ne suka fado garin nan har dai mai akwa ta uku
kamar karfe nawa suka zo
sun zo karfe 12 saura minti 2
ko kuma lokacin kuna ina
lokacin mu muna mawa dai amma ba ta bangaren da suka shigo mu ba. Yanan sarki aka yi wa sarkin garin.
Ina alakar su da Professor Ango Abdullahi.
Dan nan professor ne.
In banda ku da kuke aikin sa kai babu jami'an tsaro ne?
Eh jami'an tsaro suna yin iya bakin kokarin su suma. Ka san da mu yawa bai jin mai. Mu kan fuskanci irin wannan matsalolin. Daga Maraba ya kawo da zuwa Kaya, Fatika. Ya kamata a ce an kamfin din soja wurin ko mobile police. Kusan duk kasuwan sabuwa ranar Talata sai sun tarbi hanya sun yebo mutane.
Duk kokarin samun wayar shugaban karamar hukumar Giwan dai ta cira saboda wayar shi na kashi kuma na tura sakonnin waya amma har zuwa lokacin da rahoton nan ke haduwa ban samu amsa ba ko da ke dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai ya sha nana ta bukatar samun dauki daga gwamnatin tarayya game da wannan matsala ta tsaro
wayannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake abu ne wanda yake damun mu kware shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya ta kara taimakama sojojinmu da ƴan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki zai taimaka musu domin su gama da wannan ƴan ta'adda ya kamata kuma a kara yawan sojoji da ƴan sanda domin waɗanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta
dama dai ƙaranan hukumomin Giwa birnin Gwari da Igabi na cikin ƙaranan hukumomin da ke shiyar tsakiyar Kaduna da ke matukar fama da hararen ƴan bindiga da sauran matsalolin tsaro ko bayan sauran kanan komun da suka fito daga yankin kudancin jihar Kaduna da gwamnatin ya daina cewa gwamnatin jihar Kaduna na bukatar dauki Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Murtala da ci gaban labaran duniya
riba mai yawan gaske ta mai da iskar gas na ci gaba da kurara da kuma karuwa ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar shekara 1 da rabi na wani yunkuri mai tattare da zubar da jini na tunkarar turjiyar jama'a a duk fadin kasar kan juyin mulkin watan Fabrairun shekara ta 2021 a cewar ƴan adawa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da ƙaruwar yawan ƴan majalisar dokokin Amurka suna ci gaba da kiraye-kiraye ga Washington da ta taimaka wajen rage kudaden shiga tare da fatar karanta wa sojoji damar samun kudin dala Amurka da suke amfani da shi wajen sayan makamai ga gwamnatin ta mulkin soji damar samun kudaden kasashen waje na da muhimmancin gaske inji Ben Hardman mashawarci kan lamuran tsare-tsare da shari'a na kungiyar Upright International wata kungiyar fafutuka da ke nazarin bangaren makamashin kasar da ke da mazauninta a Amurka yace idan kana son sayan makamai da man jirgin sama waɗanda su ne muhimman abubuwan ci gaba da kaddamar da yaki kan jama'ar Myanmar to gwamnatin na buƙatar dala Amurka ko kudaden kasashen waje kafafen yaɗa labaran kasar Peru sun ba da rahoton cewa a jiya Laraba ƴan sanda sun kai samami a gidan shugaban kasar Pedro Castillo a wani binciken ayyukan cin hanci da rashawa da ake yi wa surukarsa wanda lauyanta yace ta mika kanta ga hukumomi. Castillo kansa yana fuskantar bincike-bincike har biyar na zargin aikata manyan laifuka kuma sau biyu yana tsallake yunkurin tsige shi tun sa da ya karbi mulki a watan Yulin shekarar bara. Hotunan da aka yada a gidajen talabijin da dama sun nuna jami'ai suna shiga gidan Castillo a yankin karkara na arewacin Cajamarca a jiya Laraba. Wannan ya zo ne sawoyi kalilan bayan wani samame da ba a saba ganin irinsa ba da aka kai a fadar shugaban kasa da ke Lima a ranar Talata domin aiwatar da umarnin kotu na kamawa tare da tsare surukar ta Castillo Jennifer Perez.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai na radio da talabijin na kasar Amurka a Najeriya ta gudanar da taron bita wa 'yan jarida masu ba da rahoto game da harkokin kiwon lafiya a jihar Bauchi da zimmar zaburar da su game da sabbin hanyoyin gano matsalolin da ke shafar al'umma a fannin cututtuka iri daban-daban domin ba da rahotanni a kansu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya hada mana.
Kwararren ɗan jarida kan sha'anin harkar kula da lafiya kuma malami a Jami'ar Legas, Nicholas Ahanacho, ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan irin 'yan jarida da suka halarci taron bitar, inda ya ce an aza sashen juyin juya hali yadda za a rinka ba da rahotannin kiwon lafiya a jihar.
I am confident that we have set the foundation that we have begun a silent revolution in how health journalism can better done in this state.
Ya ci gaba da cewa sakonsa ga gidajen yada labarai shine su ba da dukkan goyon baya wa 'yan jarida dangane da irin ayyukan da suke son gudanarwa, domin kuwa suna da ƙwararrun ma'aikata 'yan jarida. Abin da suke bukata shine yanayi mai kyau da goyon baya don gudanar da ayyukansu.
A message to the organizations is give them the opportunity to do the work that they want to do. That you have superstars in your ranks and all they need is a platform to do good work. Give support, logistics, financial and all that journalists need and you will be amazed the amount of work that they can do.
Kima jami'in da ke wakiltar hukumar gidajen radio da television na Amurka a Nigeria, Alhaji Sani Muhammad, ya yi ƙarin haske kan batun bitar.
Mun yi wannan bita ne ga waɗanda suke aiki, wato 'yan jarida a gidajen radio da television waɗanda muke amala da su a matsayin muryar Amurka.
Bayanai da kuma irin abubuwan da muke tambayan su, shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ba?
Kwarai muna jin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, saboda a cikin wannan karantarwa da muka yi, so tari 'yan jaridun za su haɗu su tattauna su ga wasu irin dabaru ne da suke so su kullo da shi ta hanyar da za su canza salon yadda suke ba da labarai. Su da kansu suke kirkiro da waɗannan dabarun kuma su zanna su tattauna akan abin da ya kamata a yi, saboda a ga cewa an inganta labarin da ake bayarwa ta yadda za a daɗa fahimtar da al'umma, yadda kuma gwamnati za ta fahimci wasu guraren da ake da wasu matsaloli ko kuma kalubale ta yadda za a inganta su ko kuma a gyara su. Abinda muka gani a cikin kwana uku nan da muka yi muna wannan bita ya karfafa mana gwiwa akan cewa akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan 'yan jaridu suka koya kuma da za su yi amfani da shi saboda su inganta aikin su na ba da labarai.
Daga bisani kuma na ji ta bakin mahalarta taron domin yin bayanin alfanun da suka samu a sakamakon halittar bitar.
Sunana Uzairu Dauda Bunga daga gidan rediyon Bauchi DRC. Gaskiya na karu da abubuwa da dama a wannan bita, a kasancewa ni ina ɗaya daga cikin wanda nake shirye-shirye na lafiya da kuma gabatar da shirin kiwon lafiya a wannan gidan rediyo. Gashi hukumar kula da gidajen talabijin ta kasar Amurka ta shirya mana wannan bita kan inganta aikinmu na rahotanni akan kiwon lafiya. A tun daga farko kwana uku nan da aka yi ana ƙara abubuwa da dama da suka hada da cewa lallai yadda zan inganta rahoto na lafiya don maida hankali ya zama na irin abinda ake warewa a harkar lafiya ya isa ga wanda aka ware domin sa na farko kenan. Sannan maida hankali cewa gurin da nake zanna ma abubuwa da ya shafi kiwo lafiya da dama wanda zan iya bada gudumawa ta idan har nayi domin inganta lafiyar al'umma wadda wasu ban sani ba sai a wannan bita da aka manta kwana uku to irin waɗannan zan iya cewa gaskiya na ƙare da abubuwa da dama abin da ya shafi
sunana Zainab Muhammad Sabitu ina aiki da Albarka Radio a nan Bauchi hakikalin gaskiya na ƙare da abubuwa da dama a cikin wannan taron horo da aka yi mana musamman a bangaren abin da ya shafi kawo rahoto da nake yi a bangaren kiwon lafiya da kuma shirye-shiryen da nake gabatarwa da suka samu suka shafi kiwon lafiya kuma babu abin da ya fi kayatar da ni ma musamman kan irin yadda aka maida hankali kan wasu bangarori da aka danyi kamar watsi da su a nan kasar mu Najeriya da kuma irin yadda ya kamata mu ɗan jarida mu hada kai mu rika kawo rahotanni a wannan bangaren
Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya
An gaida Abdulwahab kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki
Asiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje a wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavo barka da warhaka.
Barkan mu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi.
Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin nan sana zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita.
Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta
balle kamar yadda sunanta take hypothermia wato kenan jiki ne ya zamanto yayi zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa zaki ga zafin ya kai wani yanayi sosai akwai abin da ya shafi tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje to in ya zamanto cewa samu wannan matsala ta hypothermia yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai to jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali sai abinda muke kiransa physiological activities wato kenan a kimiyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki sai ki ga zaman abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da yake faruwa na zafi ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki
To likita menene alamomin cutar hypothermia?
Alamomi dai sun hada kaman da duka zafi na jiki sannan kuma sai zufa kiga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa. Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala. Idan ya zamanto cewa jikin dan adam ya zamanto ya zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki to haƙi kuma da yarata na jiki ya tafi da wannan zafin sai zamanto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani to sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa yayi zafi sosai sai kuma ba shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba kuma ina zaki tarar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi da kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki
to shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawowa a jikin dan adam
tsananin zafi da ke waje misali kamar daga rana da muke magana akan wannan abin da ya shafi hypothermia yakan faru faru ne idan hakan ta faru na fannin zafi dama dan adam jikinsa kamar da muke magana akwai kimiyance ya kamata ya tafiyar da wannan zafi yadda ba sai an samu wata matsala ba misali to lokacin da ga mutun yana zufa a jikinsa sannan kuma yana wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte idan ya zamto ya rasa wayannan a jikinsa to kuma yana ci baya kenan to kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar yadda ya kamata to zaki ga mutun a wannan lokacin ya zama a gaji yake ga zufa nan ta gama mai jikinsa gaba daya sannan ya gaji sannan kuma zaki ga alaman idonsa sun shiga daga ciki sosai kamar dai wanda yayi aikin wahala sosai ya gaji ya wahala sosai
to likita idan mutun yana fama da wannan cutar me ya kamata yayi
gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne yakan kai ga mutun hala ko ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba karki manta nayi magana akan abin da ya shafi sinadarai na electrolyte bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to zaki ga mutun ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lalle wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimake kansa ta inda zai koma karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma na bukatan kuma hutu ba ya cigaba da ayyuka da yake yi ba muna ma bada shawara koda wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a maida shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata
mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa
wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan sami jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka yi shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za shi ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na maganan cewa zai iya rasa wasu sinadarai a jikinsa saboda rana ta kona rana da ta sami jikinsa misali muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi da ma dole to sai zamanto ya sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da yake da kuma galabaita da yake jikin na bukatar ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ta mike kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na kasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali
cutar hypothermia ba ta bukatar wani taimako ne daga likitoci
zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru bukatun zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan dai yayi wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa din wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko karin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai har da ruwa a jikinsa to yana da kyau bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga a masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da ya shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zazzabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita irin kamar ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lalle aje shi asibiti har ma yakan kai ga a kai shi dakin gwaje-gwaje misali a wasu ƴan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lalle aje shi asibiti a wasu ƴan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana buƙatar wasu taimako kuma ko wani gudunmawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali
kenan za a iya cewa hypothermia takan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki
lalle takan haifar da wasu illoli a cikin jiki karki manta da zo na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da suka da rasa rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da ya shafi kaman gwaje-gwaje ko sa'uwa akan sa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci kiga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idon sa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake wanda muke kiran sa loss of consciousness to shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa wannan kiran sa medical observation yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci a lokaci ana wasa abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga sinjiki sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje misali
masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya a gaida Hawa Umar yanzu kuma bari mu kawo muku dan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika sake wasu daga cikin fasinjojin jirgin kasan Kaduna zuwa Abuja da yan bindiga suka yi abun farin ciki ne Allah ya kubatar da sauran fasinjojin da suke hannunsu amin summa amin a sakon Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaba da yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin hukumomin jamhuriyar Niger da masu motocin jigilar fasinja da kuma masu motocin da kun kaya don ganin ƙarin farashin man diesel din da aka yi a kasar bai shafi kudin motocin haya ba da fatan Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijo da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijo suka ce a kwance barawon dukiyar ƙasa a daura barawon agwa-agwa har igiya ta rage sai a kasar mu Najeriya gashi kuma gwamnatin namu na ikrarin yaki da masu satar kiyar kasa amma sai gashi ta sako tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyame bayan ta daure su da laifin satar tukiyar kasa muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da sakonnin ku
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to Hanifa wasu hotunan tauraron dan Adam da aka fitar a yau Alhamis sun nuna mummunar barna da rusau a wani sansanin sojin Russia dake Crimea sakamakon wani hari da aka kai yan kwanakin baya wanda ke nuna cewa ta UKIP tana da karfin harba makamai masu cin nisan zango wanda kuma hakan kan iya sauya fasalin yaki tsakanin kasashen biyu hotunan da wani kamfanin tauraron dan Adam mai zaman kansa wato Planet Labs ya fitar sun nuna wasu manyan ramuka uku kusa da juna wanda aka yi yakinin cewa sun afka kan gine-gine a sansanin sojin saman Russia na Saki sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar Rwanda wuri na ƙarshe na ziyarar wasu kasashen Afrika inda yake bayyana sabon kudirin Washington na daukar kasashen yankin Sahara na Afrika a zaman abokan hulɗa na bai daya Blinken ya ziyarci Rwanda a daidai sa'ar da yankin yake cikin mawuyacin hali a yayin da karamar kasar da ke yankin tsakiyar Afrika take fama da sabani da babbar makwabciyarta kasar Congo mayakan sa kai sun kai farmaki kan wani shingen binciken soji na India da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kan sa a yau Alhamis inda suka kashe sojoji uku a yayin da kuma mahara biyu suka rasa ransu a musayaro ta da ta biyo baya
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham wadda ta hada shirin da engineer mu na yanzu Rob McLean ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu ne lafiya Thank you.